الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسنا أريد سبعين دبيو لتاب قلوب المرام لتاب الإمام أحمد بن علي بن حجر الأصلاني منشئ كتاب الزكاة باجي نبي باجي أكن صدقة التطوع ومضاني وكرم كرنتا حسيب داروكو إن شاء الله حديث الشدة لهم سند بدو زوا حديث الشدة لهم سند شدة wannan darasi yana dauke da bayani akan matsayin dogaro da kai a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa an hakim ibn hizam radiyallahu anhu an karbo wannan hadisi daga hakim ibn hizam Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wa sallam جاء كربو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يشهد اليد العليا خير من اليد السفلى هنو مدوكك هنو وتوشين هنو نسمة شين متي الخير يكن هنو نسمة هنو وانده يكسن شيئا نسمة وانده يسامو دوكك ya fi alkhairi akan hannu wanda ya kasance makasanci wabda'a liman ta'ud kuma kafara da waɗanda kake ciyarwa kamar yadda fassarar kalmar ta ta'ud ta zo cikin sharhu sahihi muslim na al-imam an-nawawi mujallal na 7 shafin 132 معنى وبدأ بمن تعود إن الإيالة والقرابة أحق من تنفق عليه من الأجانب كما العول دع الإيال أصد صبدا وأنك كتير وكفارة إيالنك فوجنباد صدك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بمن تعود kafara da iyalanka waɗanda kake ciyarwa kafara da waɗanda suke da dangantaka da kai ta wajen taimako da dukiya kafin wasu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa khayru sadaqati ma kana an dhahri dinak kuma mafi alkhairin sadaka shine wanda ya kasance akan doron wadata a saman wadata ba a ƙasan wadata a kan doron wadata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa man yasta'if a wata riwaya wa man yasta'if min al'ifa anil mas'ala, wanda yake kokarin kame kansa daga roko shine wa man yasta'fif, kuma wanda yake kokarin kame kansa daga barin roko yu'iffuhu Allah, wa man yasta'iffa yu'iffuhu Allah, wanda yake kokarin kame kansa daga barin roko to Allah madaukaki zai taimaka ya iya kare kansa. Wa man yastaghni yughnihi Allah, kuma wanda yake kokarin wadatuwa daga roko, wanda yake kokarin wadatuwa daga barin roko yughnihi Allah, Allah madaukaki zai wadatar shi. Muttafaqun alayh. Hadithun al-Imam al-Bukhari da Muslim sun daidaita wajen riwayar sa. واللفظ للبخاري اما لفظ ده يجو cikin wannan littafi lafazin al-Imam al-Bukhari ne yana kitab az-zakat babu ma sadaqata illa an dhahar gina hadisi na 1427 lafazin al-Imam Muslim yana kitab az-zakat babu bayani anna al-yad al-ulya khayrun min al-yad as-sufla hadisi na 1434 Adam sallallahu alaihi wa sallam yace afdalu sadaqa aw khayru sadaqa, wanda shine lafazin al-Imam Muslim, sadaqa mafi daraja, koko yace sadaqa mafi al-khair an bahari jinan, ita ce sadaqa da aka bayar akan doron wadata. Wal yadul ulya khayrun min al-yad as-sufla, kuma hannu na sama shine mafi al-khairi akan hannu na ƙasa. وابدأ بمن تقول كما كفار بعد صدقا لنغا وذن كيكي سيروا. وانا حديث ابن حجر يا فارك هاوشي صبودا شيني حديث لكي توكيدا مسألوني بدا خدو مهمي سنة يبيو باين سا دا حديثي بدا بيوان اندى دكتان سنة كرفة فبياني جميلة وانا حديث نبوكا كارنتا نحكيم بن هزان مسألوني بدا خدو سكتكي وانا حديث waɗannan matsaloli suna da muhimmancin gaske. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tattaro su a wuri guda a hadisin Hakim bin Hizam, Allah ya kara masa yarda. Matsala ta farko, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wal yadul ulya khayrun min al yad as-sufla, al yadul ulya khayrun min al yad as-sufla, hannu na sama shine mafi alkhairi akan hannu na ƙasa. Menene Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mana ishara da shi anan? Akwai fassarar wannan hadisin wanda ya zo cikin hadisin Abdullah bin Umar, an samu fassarar wannan hadisi cikin riwaya ta Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar Allah ya kara musu yarda da ce inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala wa huwa 'ala al-minbar, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi maganar nan lokacin yana kan minbar. وهو يذكر الصدقة هذوك عند النبي صلى الله عليه وسلم يكي بياني جميلة فضلا صدقة يانا كرن سد صحابين جميلة مهمة كباد صدقة والتعفف عن المسألة. عبد الله بن عمر يكي هذوك عند النبي فدوا نما جنا يانا كرن سد صحابين مهمة كامي كي جميلة falalan sadaka da kuma muhimmancin mutum ya kame kansa ya daina roƙo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan waɗannan matsaloli guda biyu a kan minbari lokacin ya faɗi wannan magana, amma hakan bai zo cikin riwaya ta Hakim bin Hizam ba. Allah ya ƙara musu yarda. A riwayar Abdullah bin Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-yadul ulya khairun min al-yadi as-sufla, hannu na sama shine mafi alkhairi akan hannu na ƙasa. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara masahabbai ya ce musu wal yadul ulya al munfiqat, hannu na sama shine hannun da yake bayar, was sufla as sa'ilat, hannu na ƙasa shine hannun mai roƙo. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hannun mai karɓa ba. Manzon Allah yake hannu na ƙasa shine hannun mai roƙo, hannu na sama shine hannun mai bayarwa. Kamar manzon Allah yana faɗaitar da sahabbai zaman to masu dogaro da kawunan ku, ku yi kokari ku zama kuke bayarwa ba masu roƙo a ba. Manzon Allah yana faɗaitar da sahabbai da wannan huduba da ya yi musu akan minbari. Kuma waɗannan hadisai guda biyu kamar yadda hadisin Hakim bin Hizam ya zo cikin Sahih al-Bukhari, haka ma wannan hadisin na Abdullah bin Umar yana Sahih al-Bukhari kitabu zakat babu la sadaqata illa an dhahar gina, waje ɗaya da hadisin Hakim bin Hizam, hadisi na 1429. Kuma yana Sahih Muslim kitabu zakat babu bayani anna al-yad al-ulya khairun min al-yad as-sufla, hadisi na 1133. Wato hadisan gaba ɗayansu muttafaqun alayhima. Al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisin, hadisin Abdullah bin Umar, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fassara hannu na sama da kuma hannu na ƙasa. Yana sunan Abu Dawud kitabu zakat babu bayani anna al-yada al-ulya khairun min al-yada as-sufla, babun fil istifa an aktsari ruwa. Da shi ne al-Imam Abu Dawud yake cewa akasarin malamai da suka rawaito hadisin nan suna fassara shi kamar yadda ya zo da lafazin al-Imam Bukhari, wato al-yadul ulya al-muntiqa, hannu na sama shi ne hannun mai bayarwa, was-sufla as-sa'il, hannu na ƙasa shi ne hannun mai roƙo. Sannan akwai riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ulya al-muta'affifa, ita ma wannan riwaya tana cikin hadisin da Abdullah bin Umar ya rawaito, duk bayanin al-Imam Abu Dawud. Yana sunan Abi Dawud al-ulya al-muta'affifa al-ulya al-muntiqa, annabi sallallahu alaihi wasallam yace hannun sama wato shine hannun mai bayarwa, hannun sama shine hannun mai kame kanka. Ya nuna cewa idan ka kame kanka aka baka wani abu baka roƙa ba, hannunka ba a ƙasa yake ba. A fassaran annabi sallallahu alaihi wasallam hannunka har yanzu yana sama, wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara hannu na ƙasa da cewar as-sufla as-sa'ila, hannu na ƙasa shine hannun mai roƙo ba hannun mai karɓa ba, da hannun mai karɓa ake nufi. To da duk wanda ya karɓi kyautar da aka bashi ko sadakan da aka bashi, to hannunsa yana ƙasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hannun mai roƙo shine yake ƙasa, hannun wanda ya kame kansa daga barin roƙo amma sai aka bashi, hannunsa ba a ƙasa yake ba, yana sama. Sannan akwai hadisin da al-Imam Abu Dawud ya rawaito har yanzu daga sahabi da ake kiransa Malik bin Nadwalat al-Jufani, Malik bin Nadwalat al-Jufani sahabi ne shi ma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan sahabi ya kawo hadisinsa wanda al-Imam Abu Dawud ya rawaito, kuma hadisin ya inganta, yana Sahih al-Jami' al-Saghir hadisi na 2794. A wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara hannuwa din, yace al-aydi thalathatun, hannuwa guda uku ne, fa yadullahi al-ulya, hannun Allah subhanahu wa ta'ala shine madaukaki, wa yadul mu'ti allati kaliha, manzo Allah yace hannun mai bayarwa yana bin bayan hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga manzo Allah bai ce yana ƙasa ba. Wa yadu sa'ili as-sufla, hannun mai roƙo yana ƙasa. Kaga manzo Allah ya nuna cewar hannun mai bayarwa yana sama, hannun Allah subhanahu wa ta'ala yana sama, amma hannun mai roƙo yana ƙasa. Kamar yadda aka samu cikin riwayar Abdullah bin Umar al-ulya al-muta'affifa, hannun mutumin da ya kame kansa daga roƙo amma sai aka ba shi karɓa, hannunsa ba a ƙasa yake ba, tunda ya kame kansa bai roƙa ba aka ba shi, hannunsa ba ya ƙasa, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana a cikin Al-Qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana karɓan sadaka. Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓan sadaka, ya zo cikin Al-Qur'ani, ya zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali hadisin Abu Huraira, wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man tafaddaka bi idli tamratin, wanda ya bada sadaka gwargwadon sadakan ya zama daidai kwayan dabino daya min kasbin tayyibin, idan dai wannan dabino an samu daga sana'ar halal ne, wannan shine shar'i. Kwayan dabino daya mutum ya bada sadaka shar'i daga halal, sana'ar halal. Sai manzon Allah ya dakata kafin ya karasa magana. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wala yaqbalu Allahu illa tayyiba, don kuwa Allah bai karban komai sai mai tsarki. Don haka dole ya zamanto sana'ar da mutum ya samu wannan dabinon guda ɗaya da ya bada sadaka sana'a ce da ta zamanto mai tsarki. Sai manzo Allah yace to idan mutum ya bada ya samu kwayan dabino ɗaya daga sana'a, sana'an ta halal, ya bada wannan kwayan dabino a matsayin sadaka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi, Allah yana karban wannan dabinon da hannun daman. A wata riwaya yace illa akhadha bi yaminihi, babu yanda za a yi ka bada kwayan dabino daya sadaka face Allah ya karba da damansa. A wata riwaya yace fa yaqbibuha, Allah tabaraka wa ta'ala zai karba. Wannan hadisin ya zo riwayar Aisha wanda al-Imam Ahmad bin Amr al-Bazzar ya rawaito. A riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa yatalaqa ar-rahman bi yadi, sai Allah mai rahama ya cafi wannan kwayan dabino, ya karbi wannan kwayan dabino, thumma yurabbiha li sahibi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dingare nan wannan kwayan dabinon ga mai shi wanda ya bada sadaka. Za a rika renon sadakan da ya bayar. Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama, saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa yatalaqa ar-rahman bi yadihi, idan ka ba mu Allah sadaka baya ake maka yanda ka bayar ba. Idan dai sadakan an karba to Allah ba zai aje ka yanda ka bada ba, renon ta zai rika yi, inji manzon Allah. Kama yurabbi ahadukum faluwan, kamar yanda ɗayanku yake renon ɗan dabba, ɗan dabba ko wace dabba ana kiransa alfalu, wato yaron dabba akan rene shi da nono har dai ya girma. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to Allah zai karɓi wannan kwayan dabino, yana renon wannan dabino hatta takuna mithla al-jabal, har sai wannan kwayan dabino ya zama kamar dutse ta wajen girma. Hadisin Abu Huraira din nan yana sahihul Bukhari, babu sadaka min kasbin tayyibin, yana fassara aya ta 276 ta suratul Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala yace yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, Allah subhanahu wa ta'ala yana shafe albarkan riba, yana shafe, yana batar da albarkan riba. Idan dai mutum yana samun dukiya ta hanyar kudin ruwa, to wannan dukiyar ba za ta taba albarka ba. Kuma za ka gani duk mutumin da ya zama harkansa ta riba ce, to ka sa ido ba za a daɗe ba, za ka ga al'amarinka ya lalace. Wannan magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, da ka yarda da ba ka yarda ba, dole sai ya auku ga mutumin da ke harka na riba. Idan dai mutum ya samu dukiyarsa ta hanyar riba, to wannan dukiya ba ta albarka. Shi ne za ka yi mamakin mutumin da ke neman wai ko ya shiga larura zai iya karban bashi da kuɗin ruwa, saboda ya fita daga wannan larura bai san cewa ya shiga larurar da ta ninka ta dare ba. Duk mutumin da zai karbi bashi da kuɗin ruwa a matsayin ya samu hutu, wallahi bai huta ba, ya ƙara shiga bala'i. Allah ka kare mu. Yamhaqu Allahu ar-riba, Allah yana shafe albarkan riba, wa yurbi sadaqati, kuma Allah yana renon sadaka. Wannan yanda al-Imam al-Bukhari ya fassara wannan aya kenan, yurbi sadaqa, al-Imam al-Bukhari yace min at-tarbiyya, wannan kalma daga tarbiyya take, wato Allah yana tarbiyyan sadakoki, yana renon sadakoki da aka bayar. Kaga an samu ayar al-Qur'ani, sannan ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muttafaqun alaihi. Hadisin Aisha, hadisin Abu Huraira ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato yana renon sadakan da bayi suke bayarwa hadisin yana sahihu muslim kitabu zakati babu kabuli sadaka min al-kasbi at-tayyib wa tarbiyatiha wa tarbiyatiha wato ana tarbiyan sadaka idan mutum ya bada sadaka ana tarbiyanta wato Allah yana renon wannan sadaka hadisi na 1114 a riwayar al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace فَتَرْبُو فِي كَسْفِ الرَّحْمَانِ وَنَّنْ صَدَكَنْ تَكَبَايَرْ قَوَيَنْ تَبِينُوا قُدَاتَيَا زي ركت واتو نننكا زي ركت عروة الله تبارك وتعالى يناري ننسى يناجرما في كسف الرحمن أتاسين هنم الله نيرحم نظر الله حقا يفعل wanda shi ke tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannu Allah subhanahu wa ta'ala yana da tashin hannu hadisi ne wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai ba mu iya samanta wata sifa ta Allah da wata sifa ta halittunsa amma dole ka gaskanta Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannu kuma yana da tafi saboda ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa tarbu fi kalbir rahman hatta takuna a'zama min al-jabal wannan sadakan da ka bayar sai an waye gari ya fi dutse girma fa amma in ka lura kafin Allah ya karɓi sadakan naka to fa dole fa akwai sharadi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce min kasbin tayyibin dole ya kasance sana'ar da aka samu wannan kuɗi sana'a ce halakacciya wannan dalilin ya sa Muhammadu al-Aminu Shankisi a tafsirinsa Abwaul Bayan mujallal na farko shafin 180 yana fassara yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi sadaqa yace hazal irba mudha'afatul ajri abinda ake nufi da Allah yana renon sadaka yana ninninka ladan har zuwa ranar da zaka hadu da shi ba a bar sadakan yanda take ba saboda rahama saboda wato jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala idan ka bashi sadaka ba zai ajiye ba zai zama asara idan aka ajiye ma sadaka ka zo aka baka yanda ka bayar kaga kamar ka yi asara sai Allah ya dinga renon sadaka a kowace rana ana ninninka ladan hatta takuna a'zama min al-jabal wa annahu yushtaratu fi dhalika ikhlasun niyya liwajhi Allah ta'ala dole ne a samu ikhlasi tsarkakan niyya sadakar da ka bada ta yi ne domin Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul rum آية 39 يتي وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون زكاة دكوك بادا صدقة دكوك بادا إن دي أفي إخلاسي دوني الله كوك باير وغنى صدقوك سوري أكي نننك لا تنسو حرزو على أن تكوكي هدوى دا الله مدوك دون هكا ابن حجر يمكانا أكن fassaran cewa al-yadul ulya khayrun min al-yadi sufla hannu na sama ya fi alkhairi akan hannu na ƙasa in ka tattaro hadisai da suka yi magana akan wannan hadisin za ka samu kamar yadda Ibn Hajar ya sharhin hadisin cikin Fathul Bari a mujallar da uku shafi na 297 ya ce wa amma yadul adami hannuwan yan adam fahiya arba'atun kashi hudu ne iri hudu ne hannun dan adam iri hudu ne yadul mu'ti na farko hannun mai bayarwa wa qad tabafaratil akhbaru bi annaha uliya Ibn Hajar ya ce labarai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisai da suka zo da bayani akan hannu na sama suna da yawa a kan cewa hannu na sama da ake nufi shi ne hannun mai bayar kaga idan ɗan adam yana fatan ya samu wato kamala ɗan adam yana fatan ya samu karɓuwa a wajen Allah ya samu daraja a ranar kiyama wacce siffa ya kamata ɗan adam ya ɗauka ya kamata musulmi ya ɗauki wannan siffa na hannunsa ya zamanto yana sama saboda bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka zama kai ke bayarwa hannunka yana sama idan ko mutum ne dogara da kansa ba yadda za a yi samu wannan sifa faniha hanu nabiyu daga cikin hannuwa guda hudu na dan adam na yan adam ibnu hajar ya ce du sa'il wato shine hanun mai roko hanun mai roko ma qad tawafaratil akbaru bi anna asfala hadisi sun zo da yawa akan cewa hanun mai roko yana kasa wannan babu matsawa duk mutumin da zai yi roko to hannunsa a kasa abinda manzon Allah ya faɗa kenan wato ma'ana ya samu kaskanci a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa sawa'un akhadhat am la ibn hajar yace koda ba a baka ba hannunka dai yana kasa bi ma'ana koda baka karba ba koda in dai kayi roko to hannunka yana kasa wa hadha muwafiqun li kayfiyyati al-i'ta wal akhdh ghaliban sai ibn hajar yace wannan ya dace da yanda mutane suke bayarwa da kuma yanda ake karba domin wanda zai bayar hannunka yana sama mai karba hannunka yana kasa kaga ya dace da wannan sifa wal muqabala bayna al udhu wa sufli al mushtaq minhu saboda haka idan aka ce hannun mai bayarwa yana sama saboda la'akari ne da yanda mutum yake bayar da abu wani ya karba hannunsa yana zama a sama hannun mai karba ya zama a kasa salihu ha yace to hannu na uku shine yadul muta'affifi anil aqd hannu na uku shine hannun mutumin da ya kame kansa wato daga karban baya roko mutumin da ya kame kansa daga roko wa hiya tusafu bi kauniha uliya uluwan ma'nawiyya kamar yadda yake cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam riwayar abdullah bin umar da muka karanta al-uliya al-muta'affifa yana sunan abi dawud hannu na sama shine hannun mai kame kansa daga roko ka kame kanka daga roko amma sai aka bata sai ka karba ko da a ce wanda ya bata hannunsa yana sama naka yana kasa har yanzu dai a wajen Allah hannunka ba a kasa yake ba yana sama da wanda ya baka da kai da ka karba gaba ɗaya hannunku ba a kasa yake ba hannuwan ku suna sama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan yani al-yad al-ulya al-muntaka hadithin al-imam al-bukhari da kuma al-imam muslim al-ulya al-muta'affifa hadithan al-imam abu dawud kaga hannun mai bayarwa yana sama hannun wanda ya kame kansa daga roko shi ma yana sama wa hadhihi hiya salika sai ta rabi'uha hannun hukuwa yadul aqidi bi ghairi su'ali shine hannun mutumin da ya karba bai roka ba wa ka hadhihi kad ikhtalifa fiha fa sahaba jam'un ila annaha sufla wa hadha bin nazar ila al-amr al-mahsus hannun mutumin da ya ki yin roko kuma aka bashi ya ki karba yana sama hannun mutumin da bai roka ba aka bashi yace akwai malaman da ke ganin hannunsa yana kasa wasu kuma na ganin yana sama don haka hannun mai bayarwa yana sama hannun mai karba yana kasa hannun wanda aka bashi ya ki karba shine al-muta'affif anil aqd ya kame kansa daga karba an bashi ya ki karba ko da ya roka nan ne inda ake cewa hannunsa yana kasa tunda dai ya riga ya roka kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a baya fa zahaba jam'un ila annaha sufla wa hadha bin nazar ila al-amr al-mahsus wa amma al-ma'nawi fala yaqtarid fa qad takunu ulya fi ba'd as-suwar Ibn Hajar yace a taqiq abin da ya tabbata shine anna sufla yadu sa'il abin da ya tabbata shine hannun mai roko shine hannun da yake kasa wa amma yadu al-aqid hannun mai karba fa hannun mai karba fala ba lalle bane ya zama yana kasa idan bai roka ba ka bashi hannunka ba a kasa yake ba idan aka bashi ya ki karba hannunsa ba a kasa yake ba amma idan ya roka aka bashi ko ba a bashi ba hannunsa yana kasa sai dai idan mutum bai roka ba to hannunsa ba a cewa yana kasa li'anna yadallahi al-mu'tiya saboda hannun Allah subhanahu wata'ala yana sama yadullahi hiya al-aqiza sannan hannun Allah kuma mai karba ne wakiltahu ma'uliya idan aka ce Allah ke bayarwa yana bayarwa ta sama Allah ke karba ba a cewa Allah yana karba ta kasa la Allah yana karba ta sama har yanzu saboda Allah mai bayarwa ne ta sama Allah mai karba ne ta sama ba a siffanta Allah da cewa hannunsa yana kasa haka ma mutumin da bai roƙa ba aka bashi shi ma ba a sifanta hannunsa da cewa yana ƙasa yace al-Imam Ibn Hibban yace al-yadul mutasaddiqa afdalu min as-sa'ila hannun wanda ya bada sadaka yafi daraja akan hannun wanda ya roƙa lal-aqiza bi ghairi su'ali amma ba fa wanda ya karba ba tare da ya roƙa ba iz muhalun an takuna al-yadu allati ubiha al-isti'mal fi al-isti'malihi tunda an halatta maka karban sadaka an halatta maka karban kyauta don ka karba a ce hannunka yana kasa duna man uriba alayhi itiyadu shay'in fa atabi da wanda ya bayar da wanda ya karba idan dai baka roka ba duk hannuwan ku suna sama wannan shine abinda wannan hadisin yake karantar da mu na farko ya zamanto kai kokari ka dauki wannan siffa hannunka ya zama na sama ba na kasa ba matsala ta biyu da ta zo cikin wannan hadisi ita ce bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wabda'a biman ta'ul kafara da waɗanda kake ciyarwa idan zaka bada sadaka idan zaka bada taimako na dukiya fara da iyalinka na kusa matsala ta uku da ta zo cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairu sadaqati an dhahri jinan mafi alkhairu sadaka wato shine wanda sadaka da ta zamanto an ba da ita da saman doron wadata saman doron wadata ba amma sharhi game da wannan hadisi guda biyu masaloli guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa bada bi man ta'ud kafara da waɗanda kake ciyarwa matsala ta uku khairu sadaqa wace sadaka ce mafi alkhairi ya kawo hadisai da suka zo a baya sai ya kawo matsala ta hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yasta'fif wanda yayi kokarin kame kansa daga barin roko wata riwaya yace yasta'ifa yu'iffahu Allah wanda yayi kokarin kame kansa daga roko to Allah madaukaki zai taimaka masa ya iya kame kansa daga barin roko to wannan ita ce matsala ta hudu ta karshe ita ce wanda zamu yi magana akai kafin wadancan matsaloli guda biyu matsala ta biyu da ta uku wadannan akwai hadisai da suke zuwa a gaba sune za su yi magana akai akwai hadisin al-Imam Muslim yana kitabu zakat babu fadli ta'affuf wa sabr hadisi na 1053 hadisin Malik bin Anas da Abu Sa'id al-Khudri anna nasan min al-ansar wasu mutane ne daga cikin musulman Madina sa'alu rasulullah suka yi ta roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa a'tahum yabas thumma sa'alu suka sake roƙon manzon Allah fa a'tahum yabas hatta idza nafida ma indahu har sai da ya zama duk abin da ke wajen annabi ya kare sun zo sun roƙi annabi ya ba sun dawo ya ba sun dawo ya ba har ya kare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yakun indi min khairi duk wani alkhairi da ya zamanto yana tare da ni falan addakhirahu ankum ba zan boye shi in ki ba ku ba idan dai akwai alkhairi a wuri na to in dai kuka roke ni ko sau dari kuka dawo zan ba ku amma ku sani man yasta'fi wanda yayi kokarin kame kansa daga barin roko yu'iffahu Allah Allah zai taimake shi ya iya kame kansa daga barin roko wa man yastaghni wanda yayi kokarin wadatuwa daga barin roko yughnihi Allah Allah zai wadatar da shi wa man yasbir yusabbirhu Allah wa man yasbir yusabbirhu Allah wanda yayi kokarin yin hakuri da kuncin rayuwa to Allah zai taimake shi ya iya jure ma kuncin rayuwa wato ya nuna cewa babu wata damuwar da za ta gagari dan adam dan mutum yakan je ga wani ya ce na shiga wani hali in banda Allah sai kai in ba haka ba karshe in halaka babu larurar da za ta gagari dan adam ya jure babu ita don haka yasa manzon Allah ya tunatar da su ya kamata ku bar roko saboda za ku iya bari wanda ya iya kokarin ya kame kansa ya daina roko in dai kai wannan kokarin to Allah zai taimaka ma ka iya kame kanka ka baro wanda yayi kokarin wadatuwa daga barin roko Allah zai wadata shi wanda yayi kokarin hakuri da juriya to Allah zai ba shi damar jure wannan wahala da ya shiga hadisin yana sahihul bukhari باب الاستعفاف عن المسألة ينا صحيح مسلم كما عند مكتشف كذا شيء ما حديث متفق عليه فوانا حديث سيفسر وحديث حكيم بن هزام دمك كارن تأتكين بلوغ المران وتشي يكي بيان ماذا دليل ليس من ذو الله يفتوى النمى غنى أنسى موسو متعني بسكر إنك زواغ النبي صلى الله عليه وسلم سنة قبات أدبك أتنسو حرفي أدندك وجنب من ذو الله يكاري da ya kare shi ne sai manzon Allah ya ja hankalinsu game da hadarin roƙo wannan dalilin yasa Ibn Hajar cikin Fathul Bari mujallal na 393 yayi sharhi kan hadisin yace wa fihi ma kana alaihi min as-saha wannan hadisin yana nuna irin wato kyautar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam mai kirki ne tunda za a zo a roke shi ya bayar a dawo ya bayar a dawo ya bayar har dai ya kare kaga ya gode cewa manzon Allah zai baka ya zauna bashi da shi wa in fadi amrillah wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin tabbatar da umurnin Allah subhanahu wataala gare shi inda ake cewa wa masailu halatan har wanda ya taho da roƙonsa kada ka tsawata mai ko da tambaya wa fihi ita'u sa'il marratayn wannan hadisi yana nuna cewa ba laifi bane dan mutun ya roke ka ka bashi ya sake zuwa ya roke ka ka bashi domin da a ce abinda suka aikata laifi ne manzo Allah zai ce kar ku sake amma annabi ya musu ishara me yasa annabi bai hana su ba saboda ana samun mai uzuri na hakika wanda zai iya zuwa ya roke kan kuma ya dawo wani uzurin ne ya sake bijirowa amma akwai wanda yana iya zama kuma halinsa ne ba zai iya barin roko ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba sai ya musu nasiha wanda ya zama halinsa ne ya gane roko ba alkhairi bane wal i'tibar ila sa'il sannan Ibn Hajar yace kuma wannan yana karantar da mu yana da kyau a yi nasiha ga mutumin da ke yawaita roko saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar su ba amma ya gabatar da nasiha a bayan karo uku suna dawowa gare shi sai manzo Allah ya yi nasiha gare su wal qasu ala ta'ab kuma hadisin a ƙarshe yana faɗaitar da mu mutum yayi kokari ya kame kansa daga barin roƙo wa fihi jawabu su'ali lil haja amma akwai damar kai roƙo idan bukata ta jiro babu laifi idan mutum yayi roƙo shi yasa musulunci bai haramta roƙo gaba ɗayan sa ba don mutum yana iya shiga hali na larura wanda za ta hukunta masa yin roƙo din wa in kana al-aula tarku da dai mafi dacewa shine mutum ya daina roƙo wa sabra hatta ya atiya rizqullah bi ghairi mas'ala har dai arzikin Allah ya taho ga mutum ba tare da ya roƙa ba al imam an-nawawi shi ma haka ya sharhi wannan hadisi yana sharh sahih muslim juz'i na bakwai shafi na 155 wa fil hadisi al haqqu ala ta'affuf wal qana'a wannan hadisi yana faɗaitar da mu mu yi ƙoƙarin kame kawunan mu game da roƙo sannan mu yi ƙoƙari mu samar ma kawunan mu gamsuwa da ainihin hukuncin Allah al-qana'a shine ka gamsu da hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya maka wa sabri ala dhiqil aish idan mutum ya yi haƙuri game da kuncin rayuwa wa ghairihi min makarihi dunya irin abubuwan da duniya take zuwa da su na wahala ka daure a kai ya sai a ce ka gabatar da roƙo akwai hadisin da ya taho cikin sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi sunan Ibn Majah sunan An-Nasa'i yana al-Muwatta al-Imam Malik kitab as-sadaqa babu ma jaa fi ta'affuf 'an al-mas'ala hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake bayani kamar yanda muka gabatar riwayar al-Imam al-Bukhari da Muslim a wannan riwaya ta al-Imam Malik da kuma ashabu sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma yakunu indi min khairi duk wani alkhairi dake wuri na falan addasirahu ankum bazan adana shi in boye in kiba ku to man yasta'fir yu'ifahu Allah amma fa wanda yayi kokarin kame kansa daga barin roko Allah zai taimaka masa ya iya kame kansa wa man yastabil ibnihi Allah wanda yayi kokarin wadatuwa Allah zai wadata shi wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah wanda yayi kokarin dauriya hakuri da tarjewa akan damuwar da ta same shi Allah zai bashi juriya ya iya daukan wannan damuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karaka maganar sa da cewa wa ma uutiya ahadun aba'an babu mutumin da aka taba bashi wata kyauta huwa khairun kyautan da tafi alkhair wa awsa kyautan da tafi yalwata min sabri kamar mutumin da Allah ya bashi hakuri anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa mana matsaloli guda uku marati salatu marati martabobi na matsala guda uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fifita na karshe manzon Allah yace man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wadannan sune matsaloli guda uku sai yace wa ma utiya ahadun ata huwa khairun wa awsau min as-sabr don haka mataki na farko al-isti'fa kame kanka daga barin roƙo mataki na biyu al-istighna wadatuwa daga barin roƙo na uku at-tasabbur daurewa daga ma karban taimako kai haƙuri da damuwar da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta za ta same ka tajarru mararatin nasa'ib wal balwa inda nuzuliha idan musiba ta sauko idan bala'i ya sauko damuwa ta zo dan dan adam bai rabuwa da ita idan damuwar ta zo kai haƙuri ka tirje wannan shine mataki na uku shine mafi daraja me ya bambancin waɗannan matakai guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yayi kokarin kame kansa daga barin roƙo Allah zai taimaka mar ya iya barin tsarin roƙo din wanda yayi kokarin wadatuwa daga barin roƙo Allah tabaraka wa ta'ala zai wadata shi wanda yayi kokarin daurewa game da damuwar da Allah ya dora masa Allah zai taimaka mishi ya iya jure wannan damuwar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita na karshe wato shine hakuri akan na biyu waɗannan guda biyun na farko malami suna cewa kamar yadda Ibn Hajar ya fassara waɗannan matakai guda uku cikin Fathul Bari a mujallal na 11 shafin 304 ma'ana qaulihi man yasta'fif abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa wanda yayi kokarin kame kansa daga barin roƙo yu'iffahu Allah Allah zai taimaka masa ya iya kame kansa in afa an su'al ya kame kansa bai yi roƙon ba amma yana cikin damuwa ka shiga damuwa ka kame kanka baka yi roƙon ba amma sai ka dan nuna alamar dai kana damuwa to wannan shine kayi kokarin kame kanka amma ka nuna akwai damuwa akwai mutumin da ba zai roƙe ka ga ka bani kaza ba amma dai da irin yanda yake magana yana marerai cewa ka gane yana dai bukatan a bashi to wannan shine mataki na farko abin yabo ne tunda dai bai ce ba ni ba a yayi kokari shine abin da manzon Allah yake nufi yayi kokari da bai iya cewa ka bani ba amma ya maka isharar yana cikin damuwa wannan shine yake nufi da al-istifa yayi kokarin kame kansa daga barin roƙo to idan ya ci gaba da wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallam yake yu'iffahu Allah nan gaba Allah zai taimaka masa ya iya kame kansa har ma isharar cewa ya shiga damuwan ba za a gane ba matakin farko kenan wannan babu laifi amma dai ba a so hakan ba mataki na biyu shine wa man yastaghni wanda yayi kokarin wadatuwa game da barin roƙo Allah zai wadata shi shine mutum yana cikin damuwa amma bai nuna alamar ba yana cikin damuwan ba bai roƙe ka ba bai kuma nuna maka alamar yana cikin damuwa ba amma in ka bashi zai karɓa kaga na farko yayi kokarin kame kansa daga barin roƙo amma ya nuna maka alamar yana cikin damuwa in ka bashi zai karɓa na biyu yayi kokari ya nuna wadatuwa daga ainihin barin roƙo bi ma'ana bai roƙe ka ba sannan bai nuna maka alamar ma yana buƙatar taimako ba amma in ka bashi zai karɓa dukkan su suna da kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya samu mataki na biyun yayi kokarin ya hana kansa roƙo ya ɓoye alamar ma yana cikin damuwa bai roƙa ba bai nuna alama ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawari yace Allah zai wadata shi Allah zai wadata wannan da bai roƙa ba bai nuna alamar yana son a taimaka masa ba to mataki na ƙarshe shine manzon Allah yace wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wannan ne Ibn Hajar yake cewa wa man zada ala zalika idan mutum ya haura mataki na uku fa azhara al istighna'a fa tasabba mutun ya shiga damuwa damuwa mai yawa kuma bai nuna alamar ya shiga damuwa ba sai kai ka zo ka ce wa ne ga taimako sai yace ba na taimakon da nake nema shine na Allah shi yasa yace law utiya lam yakbal in ma da za a bashi zai ce ban su Allah da ya saukar min da damuwa ya fi kowa so na ya fi kowa sani na kuma shi zai yaye ne sai Ibn Hajar yace fa za ka arfa'u daraja wannan shine mafi daraja a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi yana cewa wa ma utiya ahadun ata'an huwa khairun wa awsa min as-sabr babu kyautar da aka yi wa dan adam kamar a bashi irin wannan hakuri din ya zama kana cikin tsananin damuwa baka taba nuna damuwar ga kowa ba baka taba roƙon kowa ba kuma koda za a baka taimako sai ka ce bana so saboda ka san Allah ya fi kowa sanin damuwar ka manzon Allah ya ce wanda Allah ya bashi wannan to ya fi kowa daraja wannan ita ce daraja mafi ɗaukaka fa zaka arfa'u daraja inji Ibn Hajar al-Asqalani fa sabru jami'un li makarim al-akhlaq to idan ka kai mataki na uku shine ka cimma mataki na al-qana'a al-qana'a shine ka gamsu da hukuncin da Allah ya mana wato abin da ke faruwa da mu idan mun shiga damuwa ba ma la'akari da cewar ba damuwa ce muke ciki ba sai mu yi la'akari da cewar ai mun samu kaskanta don haka samu muke so misali da kana hawa mota motar ta zama afala kayi gyaran abin ya gagara saboda haka sai aka sayar da aka sai da motar abinda ka samu jikin motar ya kai ka sai babur za ka iya sayan mashin sai ka ce ya haba kuma da an hau mota ya dawo mashin saboda haka sai shigo gidan wani kana sallama don Allah malam mota na ta tsaya a cika min don Allah in hau mota to ina alƙana kaga baka gamsu da hukuncin Allah ba yanda Allah ya da ya baka mota yanzu motar ta dawo kudin mashin sai ka je ka sau babur ka samu hawa wanda ya tambaya ya aka yi malam ina mota sai ka ce Allah ya nufa zan dawo mashin ne yanzu mashin nake so baka roki kowa ba baka taba ne nuna alamar ma kana cikin damuwar ba illa dai yanayin da kake ciki ne kai a jirgin sai ka dawo ga mashin mutum yana mashin yana da mashin sai ya zama to mashin din ya gagara kaga kenan zai sayar da ya sayar ya samu kuɗi me ya kamata ya yi sai koma keke ko ta a baya za a yi kuma daga babura a koma baya babu alkana'a alkana'a shi ne ka yi adjusting ga yanayin da Allah ya aje ka da kana babban gida Allah ya kawo jarabawa sai a koma ƙaramin gida da kana babban abin hawa da Allah ya kawo jarabawa sai ka koma ƙaramin gida kar ka damu kowa saboda duk ɗan adam da ka gani akwai bukata a gaban shi duk wanda ka gani sai dai ka dinga harsashi ai wane yanzu yana cikin wadata ba babu ɗan adam da Allah ya halicce shi wanda bai da bukata a gaban shi ka auna kowa da yanda kake halin da kake ciki yanda ake cewa wai idan kai da nama ka shafa naka ko kiya da nama ake cewa ko idan kiya na da nama sai ka shafa naka kanka ba don haka yasa alqana'a sai an wuce matakai uku nan a kai su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ابن حجر سيما كان أكثر مسألوني قدامي تذكر وشكين حديثي لمتكار الداخل ita ce mas'ala ta biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wabda'a liman ta'ul da kuma mas'ala ta uku ita ce khairu sadaqati an dhahri jin ya kawo hadisi na gaba wanda yake fassara yake kara bayani akan wadannan masaloli guda biyu karanta wa an abi hurairata radiyallahu anhu kuma an karbo hadisin nan daga abu huraira Allah ya kara masa yarda qala ila ya rasulullah an yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam يا رسول الله أي الصدقة أفضل وش صدقة تفضل الله قال في النبي صلى الله عليه وسلم جهد المقل يتشي داجي ورمي كدن وكرمي كدن يتشي ناد الوديا كدن ya dace ya bayar wanda ita ce fassarar ibn al-Athir cikin an-nihayat fi gharib al-hadith mujallal na farko shafi 320 ay qadaru ma yahtamiluhu halu al-qalil al-mal mutumin da ya zama dukiyar sa kadanci amma duk da haka ya dace ya bayar wannan sadaka ta shi falala nan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bada'a bi man ta'ul kuma kafara wato kafara bada sadakanka ga waɗanda kake ciyarwa wa bada'a bi man ta'ul kaga hadisin sai kama da wancan hadisin da ya gabata ya zama fassara ne akan wancan hadisin wato wannan hadisi na Abu Huraira yana fassara hadisin da muka karanta na Hakim bin Hizam Allah ya kara musu yarda أخرجه أحمد الإمام أحمد يفتد وأن حديث تكيم المسند وأبو داود تكما الإمام أبو داود ينا سنن أبي داود كتاب الزكاة باب في الرخصة في ذلك وصححه ابن خزيمة ابن خزيمة يا إنك تكما حديثنا أبو هريرة وابن هبان تكما الإمام ابن هبان والحاكم الإمام الحاكم وهو حديث يا إنك تدقى النبي صلى الله عليه وسلم ينا صحيح سنن أبي داود حديثي ندبو دلشدة دسبعين دشدة إن كالورا وانا حديث يازو دا بياني كشي ديو أكان صدقة دكذي درجة وانشا حديثي دمك كرنكا النبي صلى الله عليه وسلم يتي خير صدقة عن ظهر جنن mafi alkhairin sadaka ita ce sadaka da aka bayar akan doron wadata wannan riwayar ta al-Imam al-Bukhari ce kuma mun yi magana akan cewa riwayar al-Imam Muslim ta zo da afdalu sadaqati an bahari gina mafi falalan sadaka ita ce sadaka da aka bayar akan doron wadata sai kuma gashi a wannan hadisi na Abu Huraira an yi tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wace sadaka ce tafi falala sai manzon Allah ya ce juhdul muqill dagewa kokarin mai kadan kokarin wanda ya mallaki dukiya kadan bai mallaki dukiya mai yawa ba yayi kokari ya bada sadaka wannan sadakan tafi daraja nan ma dai ya fashi cewa wabda abi man tago to akwai hadisi na sahabi na uku bayan Hakim bin wato Hizam sannan ga Abu Huraira akwai hadisin Abdullah bin Hubushi al-Khathami عبد الله بن حبشي الخطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل وأن رواية يتي أنت بيع النبي صلى الله عليه وسلم لكن أيك وأن أيكين يكفل لا قالت النبي صلى الله عليه وسلم يتي طول القنوت كين دعي واتو أنا إبادة فدعي أنا إبادة دون حقيقة ما لم يتي ka dade kana ibada ya fi ka yawaita yawar tsauri kuma wannan ita ce siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dare manzon Allah yakan yi raka'a 11 amma fa yana dadewa shi yasa ake cewa ulul qunut maimakon a daren kai raka'o'i da yawa ya zama ka dade a sallar ya zama shine yafi akan yawaita raka'o'i din bayan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka mai tambaya daga cikin ayyuka wani aiki ne fi falala da farko yace imanun la shakka fihi matakin farko shine imani wanda babu shakka a ciki zama kana da imani baka kokonto zuciyarka baka shakkan musulunci to wannan aiki ya kowane wa jihadul la qudula fihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace jihadi wanda ya zama to ba a saci ganima ba wa hajjatun mabrura aikin haji wanda ya zama to na kwarai sannan yace fa ayyu salati afdal aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wacce salla ce ta fi falala shine sai yace dulul qunut sallar ita ce wacce aka dade wato ana tsaye ita wannan salla ta fi falala kila sai aka ce fa ayyu sadaqati afdal wacce sadaka ce ta fi falala kalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace juhdul muqill sadakar da tafi falala ita ce kokarin ne mallakar dukiya kadan wanda yake da dukiya kadan yayi kokari ya bada sadaka wannan sadakar tafi falala hadisin yana sahihu sunan an-nasa'i hadisi na 2526 wato wannan ya nuna cewar juhdul muqill ya zo cikin hadisin sahabbai Abu Huraira da Abdullah bin Hubush sannan ga hadisin Hakim bin Hizam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalus sadaqa sadaqa mafi falala aw khairus sadaqa an dhahri jina sadaqa mafi falala ko mafi alkhairi ita ce sadaka da aka bayar akan doron wadata. Akwai hadisai da dama wadanda suka zo da bayanin sadakar da take falala. Kaga wancan hadisin da muka karanta na farko Ibn Hajar ya kawo shi dan ya tabbatar masa wato sadakar da ta falala ita ce sadakar da aka bayar a doron wadata. Sannan wannan hadisin fa sadakar da ta falala ita ce sadakar mutumin da ya bayar alhali abinda ya mallaka bashi da yawa. Akwai hadisai da yawa, akwai riwayoyi da dama da suka zo da bayani. Kamar misali akwai riwaya ta al-Imam al-Bukhari wanda ita ce riwaya ta uku game da sadakar da ta falala, yana kitabun nafaqat babu wujubin nafaqa ala al-ahli wal iyal an abi salih qala haddathani abu huraira. Abu salih as-samman yace abu huraira ya karantar da su wannan hadisin. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalu sadaqa ma taraka jinan, sadakan da tafi falala ita ce sadakar da ta bar wadata. Wato wannan hadisin shi yake fassara hadisin Hakim bin Hizam doron wadata. Me yake nufi da sadakan da aka bayar akan doron wadata? Wannan hadisin Abu Huraira yake fassara wannan hadisin, ma taraka jinan, ka dauki dukiyar ka bayar sadaka, sannan kuma kana da ragowar wadata, kana da abin da ya wadata ka. Wala yadul ulya khairun min al-yadi sufla wabda biman ta'ul, kamar dai hadisin Hizam bin Hakim bin Hizam. Bayan Abu Huraira ya gaya ma tabi'ai wannan hadisi, sai yake musu taqulu mar'atu imma an tut'imani wa imma an tutallikani, matarka tana cewa ko dai ka ciyar da ni ko ka sake ni. Wa yaqulu al-'abdu bawa, yana cewa at'imni wasta'milni, ka bada abinci kafin ka dora min wani aiki da zan maka. Bawanka kenan da ka mallaka yana faɗi ma dan ya nuna cewa ciyar da shi dole ne. Wa yaqulu al-ibn, danka yana cewa afimni ila man tad'uni, ka ciyar da ni baba, in baka ciyar da ni ba wa ka kyale ya ciyar da ni. Shine sai suka tambayi Abu Huraira, ya Abu Huraira shay kun taqulu min ra'ayika, shin wannan fahimtar ka ce aw min qawli rasulillah, koko maganar manzon Allah ce kake gaya mana? Sai Abu Huraira yace la, ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bane, hada min kizi, wanda yana daga fahimta ta game da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana sahihul Bukhari kamar yadda muka ce kitabun nafaqa. Sannan akwai riwayar Abu Huraira ta zo a cikin kitabun zakat, yana sahihul Bukhari, babu sadaqa la sadaqata illa an dhahri jinan, hadisi na 426. Khairu sadaqa ma kana an dhahri jinan, kamar yadda ya zo cikin lafazin hadisin Hakim bin Hizam, shi ma Abu Huraira ya rawaito wannan lafazin, khairu sadaqa ma kana an dhahri jinan, mafi alkhairin sadaqa ita ce sadakar da ta zamanto tana doron wadata. Ya fassara ta da wancan riwaya, afdalus sadaqa ma taraka jinan. Akwai riwaya ta zo cikin sahihu Muslim, hadisin Abu Huraira har yanzu yana kitabun zakati, babu bayani anna al-yada al-ulya khairu min al-yada al-sufla, yace khairu sadaqa an dhahri jinan wal yada al-ulya khairu min al-yada al-sufla wabda'a biman ta'ul. Wannan yasa malamai ke cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wato shine idan ka bada sadaka to ya zama ka bar ragowa, ba a son ka dauki sadaka na dukiyar ka gaba ɗaya ka bada, kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa cikin sharhin wannan hadisi, wato sharhu sahih Muslim juz'i na 7 shafin 131. Ma'anahu afdalus sadaqa ma baqiya sahibuha ba'daha mustaghniyan bima baqiya ma'ahu, ka bada sadaka amma akwai ragowa, baka dauki dukiyarka gaba ɗaya ka bada sadaka ba. Wato ashe ka bada dukiyarka gaba ɗaya sadaka ba gwaninta bane a karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai sadaka akwai lada, amma sadakan da tafi lada ita ce wacce bayan ka bayar sannan akwai ragowa, akwai ragowar dukiya wanda zaka dogara da ita. الامام النووي يقول لان من تصدق بالجميع يندم غالبا idan mutum ya dauki dukiyarsa gaba daya ba da sadaka to fa akasari mutum yakan yi nadama daga baya aw kad yandam izahtaja koko yana iya nadama idan bukata ta bijiro masa wayawaddu annahu lam yatasaddaq daga baya kuma ya ringa dana sani yana cewa ina ma da ban ba da wannan sadakan ba kaga kenan yana bata ladansa bi khilafi man baqiya ba'daha mustagniyan fa innahu la yandamu alayha idan mutum ya zama ya bada sadaka amma yana da ragowar dukiya da zai dogara da ita kaga da wuya kuma yana damar abin da ya bada saboda haka yasa aka fi son mutum idan ya bada sadaka a samu ragowa wannan yasa malamai suke cewa ba a son mutum ya dauki dukiyarsa gaba daya ya bada sadaka duk da cewa akwai sabanin fahimta akai kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa saboda wannan hadisi afdalus sadaka ma kana an bahar gina mafi alkhairin sadaka ita ce sadaka da aka bayar akan doron wadata wato bayan an bada sadakan akwai ragowar dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu irin sadakar da ta dace mu aikata kada ka dauki dukiyarka gaba ɗaya ka bada sadaka saboda za ka koma kai nadama nadamar tana bata maka lada tana iya taba imaninka malaman sun yi sabani akai saboda la'akari da cewa akwai sahabbai waɗanda suka bada dukiyarsu gaba ɗaya sadaka to amma ba ka iya kamanta imaninka da imanin sahabban manzon Allah ba za ka iya kamantawa idan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ɗauki dukiya sun bada sadaka gaba ɗayanta kaga ka ce za ka yi haka ba ƙaramin kuskure ba ne domin sun fi mu komi sun fi mu imani sun fi mu ilimi saboda sun zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam an-Nawawi ya ce to akasarin malamai suna cewa babu laifi idan mutum ya bada sadakansa na dukiyarsa gaba daya amma dai wannan hadisin yana karantar da mu ba a so hakan ba ita ce sadakar da ta fi daraja ka dauki dukiyarka gaba daya ka bada haka ma Ibn Hajar ya faɗa cikin sharhin wannan hadisi Fathul Bari mujallal na uku shafin 196 da kuma mujallal tar shafi na 500 to sannan akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Huraira ya ruwaito yana cewa ata rasulullahi rajulun wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya rasulullah ayyu sadaqati a'zam wace sadaka ce ta fi girman lada فقال في النبي صلى الله عليه وسلم أنت صدق وأنت صحيح شهيد فبعد صدق الحالي كان لا فيا قلو ثم كان حالي نمكو وانا إرن حالي لأكتشي وحالي مكو شيني مسيحاته إياكا مثالي إيا أدين دكما لك شيني دبودايا كما شفنان كنرانان شيني دبودايا كاكا كان حالي نمكو دوني إنك باير ke fanan ka fanan ranan ma ya gaba takshal faqra manzo Allah yake kana hali na tsoron talauci wa ta'malu kina kana fatan ka samu kari akan abin da ka mallaka to nan idan mutum ya bada sadaka a irin wannan yanayi babu shakka yayi kokari amma ba duka dukiyar ya bada wato ana son in zaka bada sadaka ka bayar daga abin da kake so kana sha'awarsa sai ka dauka ka bada kana tsananin bukatarsa sai ka bada wani abu daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan sadaka ce mafi daraja maimakon wato idan mutum ya shiga wata bukata zai zama to idan ana neman taimako ba zai iya bayarwa ba zai ce to abin da na mallaka shine dubu guda kuma iyakan cefanan gidana kenan yanzu idan na bayar karshe kuma in koma ga cin bashi to amma duk da haka sai ka rage kimar cefanan naka ka bada sadaka babu shakka wannan sadaka tana da daraja sannan akwai riwaya da tazo daga wato riwayar da tazo daga Ubada Sa'd bin Ubada lokacin da mahaifiyarsa ta rasu wannan ita ce wato ita ce mas'ala ta hudu misali na hudu game da hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaka mafi daraja ya zo da bayanin sifofi da dama kamar yadda yake cikin waɗannan hadisai guda biyu hadisi na farko sadaka mafi daraja ita ce sadakar da aka bayar akan doron wadata hadisi na biyu sadaka mafi falala ita ce sadakar da wato me kadan yayi daure yayi kokari ya bayar shine juhdul muqilli kokari nan ne mallakan dukiya kadan kaga an samu riwaya bi sannan akwai hadithu sa'd bin ubada mahaifiyarsa ta rasu faqala sayyidi ya rasulullah inna ummi matat afa atasaddaqu anha mahaifiyata ta rasu ko ina da damar in bada sadaka a madadinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am kware ko zaka iya bada sadaka kullu sai nace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ji sa'd bin ubada fa ayyu sadaqati afdal wa ta sadaka ce ta fi falala qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace saqiyul ma'i shayar da ruwa ita ce sadakan da ta fi falala ashe kaga hadisi sun zo da bayani daban-daban akan sadaka mafi falala shayar da ruwa a wannan riwaya ka shayar da ruwa ita ce sadaka mafi falala a wani lafazi aka ce fahafara bi'iran sai sa'd bin ubada ya tona rijiya wa qala sai yace hazihi li ummi sa'd wannan rijiya na tona ne domin mahaifiyar sa'd wato don mahaifiyata shi yasa malamai ke kafa hujja da wannan hadisin akan cewa babu laifi don an yi wani aiki a ce wakafi ne don wani kamar misali mutum ya gina makaranta ya rubuta sunan mahaifinsa wuce ya yi wannan ya zamanto wakafi ga mahaifinsa babu laifi saboda abin da sa'd bin ubada ya aikata wannan ya zo wato cikin sunan abi dawud yana kuma sunan nisa'i kitabul wasaya fadlu sadaqati an al-mayyit sunan abi dawud kitabul zakat sunan ibn majah kitabul adab yana al-musnad al-imam ahmad hadithin yana sahih sunan abi dawud hadisi na 680 to ya zamu yi mu gane sadakan da tafi falala wace sadaka kenan tafi falala tun daga sunan da yawa bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba akan abu guda bane yayi magana akan cewa mutumin da yake da dukiya kadan ya ba da wani abu sadakar sa tafi daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadakar da tafi daraja ita ce kada ka ba da dukiyarka gaba daya in ka bayar ka rage saura sannan ga hadisin sa'd bin ubada misalai da dama wannan yasa malamai suke cewa ana la'akari da yanayin sadakan kai ba wai akwai hadisi guda ɗaya wanda ya nuna sadakar da tafi daraja a duniya babu wannan hadisi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana duba yanayinka sai ya gaya maka sadakan da tafi daraja gare ka sa'd bin ubada yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam sadakar da tafi daraja lokacin da yake tambayar manzon Allah ko zai iya yin sadaka ga mahaifiyarsa manzon Allah yace zaka iya sai yace wace sadaka tafi falala sai manzon Allah ya dubi dalilin tambayarsa yace ka shayar da ruwa kaga in kana son kai sadaka don wani mamaci to kai a naka gefen ka shayar da ruwa shi yafi daraja wannan yasa al-azim wa abadi mai littafin aunul mabud sharhin hadisin yana mujallal na 566 yace inna ma kana al-ma'u afdal abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya sa'd bin ubada sadakar da tafi falala ita ce shayar da ruwa li'annahu a'ammu naf'an fil umur ad-diniyya wa dunyawiyya saboda ruwa shine wanda amfanin sa yafi gamewa ta fashin al'amura na duniya da addini ta babu abin da yafi ruwa saboda sai da ruwa za ka yi tsafta sai da ruwa za a yi alwala sai da ruwa za a yi wanka kaga kenan ibada sai da ruwa rayuwar duniya ma sai da ruwa don da ruwan ake girki don haka yasa idan mutum ya tona rijiya saboda wani mamaci an fi samun amfani yana tafiya ga wannan mamacin fiye da a ce ya aikata wani abu don ko da yaushe ana buƙatar ruwa amma misali idan ka gina makaranta to sai an shiga makaranta an yi karatu ya samu lada idan ka tona rijiya duk sa'ilin da aka ɗebi ruwan yana samun lada in ka shuka bishiya sai bishiyar ta yi ƴaƴa sannan zai samu lada ko kuma wani ya shiga ƙarƙashin inuwarta sai ya samu lada amma idan bishiyar ya zamanto ta mutu babu lada wannan shine ma'anar sadaqatul jariya don haka sai yake khususan fi tilkal bilad al-harra musamman a ƙasar larabawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wuri ne mai zafi ba abin da mutane suke bukata kamar ruwa don haka idan kana son ka san sadakan da tafi falala sai ka dubi zuciyar mai bayarwa daga zuciyar mai bayarwa ake gane sadaka da tafi falala ba ta yawan abin da ya bayar ba wanda shine abin da hadisan suka karantar da idan aka ce juhdul muqill yana ishara ne ga ainihin zuciyar mai bayarwa din don haka daga zuciyar mai bayarwa ake gane sadakan da tafi falala la ala qadirin malil mu'ta kamar yanda al-imam muslim ya faɗa cikin hashiyatu ala sunan nasa'i mujallad 58 akwai hadisin abu huraira wanda ya mana ishara da haka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabaka dirhamun 100,000 akwai wani sule daya da ya tsere masulan la 1,000 sule daya aka bayar sadaka amma ladan sa ya fi na sulan la 100,000 mutum ya bada sadakan sule daya ya samu lada fiye da wanda ya bada sadakan 100,000 sahabbai suka ce ya rasulullah kaifa yasbiqu dirhamun 100,000 ta ya za a yi wannan ya bada sadakan sule daya wani ya bada sadakan 100,000 me sule daya ya fi shi lada sai manzon Allah ya ce rajulullahu dirhamani mutum shi wannan sulan la biyu ya mallaka gaba daya a duniya sulan la biyu kadai ya mallaka fa akhadha ahadakuma ya dauki sule daya fatasaddaqa bihi sai ya bayar sadaka abinda zaka lura da shi iyakan dukiyarsa a duniya ya raba biyu ya ba da rabi wa akhar lahu malun kaseer kuma Allah ya ce shi ko wancan yana da dukiya mai yawa bai ma san yawan ta ba fa akhadha min arabin kawai da ya dan dora hannu sai kamfato bai san yawan abin da ya rage ba sai ya ba da 100,000 kaga kadan ya bayar cikin abin da ya mallaka wancan ko rabin dukiyarsa ya ba da sai manzo Allah ya ce kaga wancan karfin halinsa taurin zuciyarsa ya fi na wannan saboda haka ana la'akari ne da girman zuciyar mai bayarwa ba yawan abin da ya bayar ba idan mutum yana da sune biyu zai dauki sune daya ya bayar kaga ya karfin hali ya nuna zuciyarsa akwai ikhlasi akwai yarda da hukuncin Allah shi wannan da yake da dukiya miliyoyi sai dauki 100,000 ya bayar ya tabbata a cikin asusunsa akwai abin da ya ninka abin da ya bayar ninkin ba ninkin saboda haka wannan ba komai bane a wurinsa baka hada ladansa da wancan wanda ya bada rabin dukiyarsa saboda haka yasa malamai ke cewa babu wata sadakar da zaka ce ta fi lada sai wacce wato zuciyar mai bayarwa ta fi ikhlas wannan shine amsa hadisin yana sahihu sunan an-nasa'i hadisi na 2527 sannan sai ya kawo fassarar matsala ta karshe da ta zo cikin hadisin Hakim bin Hizam shine wabda'a biman ta'ul kafara da waɗanda kake ciyarwa to sai kawo hadisin da zai fassara wannan kuma mu karanta wa an karbo hadisin har yanzu daga wajen shi yana da Abu Huraira radiyallahu anhu kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله وترانا يتي تصدقوا كبادة صدقة كبادة صدقة وتوانا ذي فسر شيء ورع النبي كفار باما واند كتي تيدش ذي فسر وانن وانا حديثنا أبو هريرة يتي وعنه ينا نفن أبو هريرة دون شيء يرويتو حديث ديه قباتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا وترانا من ظن الله يتي كبادة صدقة فقال رجل سيون متن يتي يا رسول الله إن دي دينار إنا دا سلة دا نزيناري سلة ديناري شيء أكي كرا دينار قال سيئ النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذن دي سلة دي كمن لك تصدق به على نفسك سيئ كيما رنك صدقة بشي فجيك سيئ أبي تكتي سنة سلة دي كمن لك كركبا مقوة كيام فريدش وانا يا فسرا sadaka ana yin ta ne a kan doron wadata in yana da sule da ya ɗauka ya bayar kaga zai zauna bai da kowane sule an jima kaɗan yunwa za ta kama shi da mai zai shi zai koma roƙo saboda haka yasa da ya ce sule ɗaya ya mallaka sai manzon Allah ya ce ka yi ma ranka sadaka da shi kala sai ya ce in dai akhar ina da wani sulan kuma kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafaddad bihi ala waladika sai ka ba ma ɗanka sadakan wannan sulan kala sai mutum ya ce in dai akhar ina da wani sulan ma manzon Allah ya yi fama da mutum baka cewa ina da sulan la hudu amma yana fadayin ya ji bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah sai yana karantar da su al-aham fal-aham kala indi akar ina da wani sule sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafaddar bihi ala zujatika ka ba wa matarka sadakan wannan sule wannan sadaran bai zo a wasu littafan bulughul marami kala yace indi akar ina da wani sule kala sai yace tafaddar bihi ala qadimika kai wa mai hidimar ka sadaka da wannan sulan kala sai yace indi akar ina da wani sulan kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace anta absaru bihi kai ka fi basira wanda ya dace a bashi wannan sulan kai ka fi ganin waye fi cancantar a bawa rawahu abu daud hadithin al-imam abu daud ya rawaito shi wan nasa'i da kuma al-imam an-nasa'i yana kitabu tahara babu tawqif fil masjid al-kufayn lil muqim wa sahhahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta wannan hadisi wal hakim da kuma al-imam al-hakim hadithin yana irwa'ul ghani hadisi na 1895 wannan hadisin ibn hajar ya kawo ne dan ya fassara maka maganar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi a wancan hadisi na hakim bin hizam wabda'a biman ta'ul ka fara ba da sadaka ga waɗanda kake ciyarwa sai kawo hadisin nan waye fi cancantan ka bashi sadaka kai kanka idan dai iya abin da ka mallaka shine daidai abin da zaka ci to kar ka dauki wannan ka ba ma wani sadaka ka je ka ci abinci ashe ciyar da kai akwai lada a kai ka ciyar da kanka kana samun lada ka ciyar da kanka sadaka saboda wannan hadisi tasaddaq bihi ala nafsika kai ma ranka sadaka da wannan sule dai da ka mallaka to akwai irin wannan hadisin riwayar Jabir bin Abdullah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibda bi nafsika fa tasaddaq alaiha ka fara da ranka ita ne zaka yi sadaka fa in fadala shay'un idan aka samu ragowa fali ahlika to matarka ta cancanta ka bata fa in fadala an ahlika shay'un idan ya zama iyalanka ka ba su an samu ragowa fali ziqarabatika makusantanka su suka cancanta ka ba su sadaka fa in fadala an ziqarabatika shay'un idan aka samu ragowa bayan ka ba ma makusantanka sadaka fa hakaza wa hakaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ka bada dukiyan haka baina yadayka wa an yaminika wa an shimalika ka baya ta gaba ta dama ta hagu wato annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Jabir ya tabbatar mana matakan sadaka da farko ka fara yi makanka sadaka shine na biyu iyalanka waɗanda kake ciyarwa wannan shine wabda abi man ta'ul iyalanka shine fa in fadala shay'un fa ahli fa li ahlika fa in fadala an ahlika shay'un idan ya zama ka ciyar da iyalanka sannan kana da rara kana da wadata har yanzu zaka bada sadaka to dangi ka suka fi cancanta fa in fadala an ziqarabatika shay'un idan ya zama makusantanka ka yi musu alkhairi kuma har yanzu kana da wadata to lokacin da na nesa zai samu moriya daga dukiyarka wanda shine abinda Bahaushe yake cewa inuwar gidinya kada a wayi gari ka zama inuwar gidinya na kusa da kai bai mori zuciyarka ba wannan ya saba ma sunnar manzon Allah hadisi yana gayatul maram fi takhrij ahadith al halal wal haram hadisi 465 hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abu Umama al-Bahili shi ma yana fassara wannan bayani na yanda ake sadaka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يتي يا ابن آدم يا كيدن أدم إنك أن تبذل الفضل خير لك كبادة رغور جوكيا رغور جوكيا إذا أدون أبن دير ربا ينبقى تنك كان هذا جدا كان هذا موتا كان هذا شيفاني دب أبن دأكي لشي أفاي سنة أفاي كمكودي أكاون فوانن أكاون شي أكي سوى الفضل رغور جوكيا dan akwai mutumin da zai bar kuɗi a account ɗinsa ya shekara bai ma taɓa shi ba kaga ya gwada cewar bai da buƙatar wannan tunda yana da gida yana da abin da zai ci da iyalai abin da zai biya ma yara kuɗin makaranta komai yana da shi amma akwai rara shine manzo Allah yake ya kai dan adam wannan raran ragowar da ta rage ka bayar da ita shi ya maka alkhairi wa antum tikahu sharrun laka rike wannan ragowa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sharri ne gare ka ba alkhairi bane ka rike wannan ragowa a cikin kana ta tara dukiya ba alkhairi bane manzo Allah yace wala tulamu ala kafatin kuma ba a zarginka saboda ka adana gargwadon bukatun yau da kullum Allah bai ba a cewa kayi laifi Allah bai kama ka da laifi misali don ka aje wani kudi wanda ya shahi bukata ta yau da kullum wannan ba laifi bane amma tara dukiya mai yawa ba alkhairi bane ga musulmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wabda'a biman ta'ul ka fara da waɗanda kake ciyarwa kai ta yin sadaka gare su ka wadata wal yadul ulya khairun min al yadis sufla hadisin yana sahih muslim kitabu zakati babu bayani anna al yadul ulya khairun min al yadis sufla hadisin abu umama tabahi wannan yasa al imam an-nawawi yace sharh sahih muslim mujallad na bakwai shafi 132 ma'anahu in bazalta al fadila an hajatika wa hajat iyalika idan ya zama ka biya bukatun iyalanka sannan duk da haka akwai ragowa a dukiyarka fa huwa khairul laka li baqa'i thawabihi idan da zaka dauki wannan ragowar kai sadaka da ita to shi yafi maka alkhairi domin abinda ka bayar a lahira shi zai tabbata shine naka wa in amsaktahu fa huwa sharrul laka li'annahu in amsaka anil wajibi istahaqqa al-iqaba alayhi idan ka tara dukiya ya zamanto baka fitta farilla baka bada zakka kaga ya zama sharri gare ka wa in amsaka anil mandub fa kannaka fa thawaba idan ka tara dukiya amma duk kana fitta zakka amma baka alkhairi da dukiyan ba a cewa kai haram amma dai ba alkhairi bane dukiyar gare ka domin ka samu abin da zai taimaka ka samu aljanna ba kai amfani da shi ba fa wata maslahata nafsihi fi akhirati yayi asaran maslahar da za ta amfani rayuwarsa a lahira wa hadha kulluhu sharr annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tulam ala alaka fadin ba a zarginka wato saboda ka tanadi iya abinda bukatun iyalai da sauransu abinda ake zargi a kai shine mutum ya tara dukiya wanda ta fi karfin abinda mutum zai ci wannan ba daidai bane a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu hakkoki waɗanda suka fi cancanta a ba su sadaka cikin waɗannan hadisi Ibn al-Uthaymeen cikin littafin sa da ya sharhin bulughul maram wa tawfiqu bil jalal wal ikram da mujallal na 564 yace fa sawab yanda hadisai suka zo da bayani annahu yabda'u bi nafsihi ya fara yi makansa sadaka thumma bi zawja sannan matarsa ثم بالولد سنن ايانسا ثم بالوالدين سنن ايايانسا ثم بقيه الاقارب سنن رغو فورن مكسنتا غريكا سنا يوا كشي يا اكاي ماتا يا زمانتو صدقه غريتا yana gaba da sadaka ga iyaye saboda ciyar da matanka dole ne koda a ce tana da wadata koda matarka tana da wadata ka ciyar da ita dole amma iyayenka fa ciyar da su ba dole bane idan suna da wadata don haka yasa a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga yana gabatar da ciyar da mata akan ciyar da iyaye saboda haƙƙin aure da ke tsakaninka da su koda matarka tana da dukiya dole ka ciyar da ita amma iyayenka idan suna da dukiya ba dole bane ka ciyar da su kamar yanda in ɗanka yana da wadata ba dole bane ka ciyar da shi so haka nan shi ma da idan iyaye suna da wadata ba dole bane ya ciyar da su Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka fada daidai kuma Allah ya gafarta mana kurakure akwai wanda ya rubuta tambaya yana cewa game da zakatul fitri idan mutum ya fidda zakatul fitri ya kai wa kwamitin raba zakka sai ba su raba ba har bayan idi zakkansa ta yi saboda shi ya riga ya bayar a lokacin da ya dace waɗanda za su rabar ne ba su bayar ba don haka ba laifinsa ba ne Allah baya kama mutum da laifin da bai aikata shi ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid